kamar yadda bayanai ma ke nunawa gwamnatin jihar Akte Dare Dissa Isyaku ne ya bayar wa shugaban hukumar kula da makarantun primary na jihar Taraba umarnin da a dakatar da shugabannin makarantun primary tara wato suspension da ke fadar jihar sakamakon zanga-zangar lumana da dalibai tare ma da malaman su so gudanar a cikin kwanakin nan domin a biya su albashin su na kusan watanni 8 amma wata wasiƙar umarni daga hukumar ilimin bai ɗaya da ke jihar an bayyana cewa an dau wannan mataki ne sakamakon zanga-zangar lumana da ɗaliban makarantun firamare da kuma malaman nasu suka yi wanda aka ce hakan ya saba wa doka wannan bu samun Audu Galadima da ke ma cikin kwamishinan hukumar kula da makarantun firamare na jihar Taraba ya mako kare wannan mataki ne ma da cewa
da ba sai sun kula suka da musu cikin ciki haka nan to sun tsayar kana suka dukkan hanya ka a da yara kana sarari abin da yake mun kashe mata to kudin ta da su fada su da musu su nan su a cikin su kare amma suka sa yara gaba yara wai fite musa in the street so this is actually the child delinquent child abuse child abuse the children are not in private school for that ko kene in kaga yara ka yaro ka kaga yara ka private school da daga titi Allah ya taimaka ba tare da yanzu da tilayen ka tayara na yanzu da mu ya sara iyayen su ya sara da mu kuwa sun kuka hannu waye where shall we turn to ban kwa da san duty and any disorder up to date information not payment or lack of payment at teachers so the governor are taking the directives and we will comply
to sai dai kuma tuni wannan batu ya sama jace ce ku ce inda wasu malaman da suka nemi a sake sunan su ke cewa ai tura ce mata sun kai su bango da hakan ya sa malaman da ɗaliban makarantun firamare nuna fushin su
ni kaina inda nake magana da kai tsawon watannin na yi dukkan barara suna aje yanzu wannan da biyar na shiga wannan shine kenan amma ban taba samu ko
ba wanda sai ce shi zai hana a duk headmaster da yake jalungu ba wani headmaster da yake zai hana malami ɗiban yara ya kai su da su zanga-zanga sabili da malaman primary school su kai da wuya
duk dai kokarin ji daga bakin shugabannin kungiyar malamai ta Unity Nation jihar Taraba abun fa ya ci tura domin ko da na tuntubi shugaban kungiyar malaman a jihar kamar Aliyu Jaro Mafindi yace suna wani taron gaggawa zai tuntube ni ta mako har lokacin ma da nake hada wannan rahoto ban ji daga gare shi ba
wallahi dan mu miki zan kira ka na miki yanzu
to ko me yan fafutuka a jihar ke ma cewa ne barista MB Mustapha na mako cikin lauyin da ke kai goro da mari domin ganin an biya malaman hakokinsu yace da ban mamaki wannan mataki da gwamnatin jihar ke shirin dauka yanzu
muna kiran su da babban murya da su canza matakin nan da suka dauka na koran ko na dakatar da wasu daga cikin shugabannin malaman primary muna kiran su da babban murya ba tare da bata lokaci ba su canza wannan matakin ko kuma muna da in ba su canza ba muna da matakai daban-daban mu ma da zamu dauka akan su yadda doka ta tanada sa'annan na karshe shine mu garzara zuwa kotu don mu je mu kwaci aikin jama'a kuma muna so mu nuna gwamnati
barista MB Mustapha kenan dan fafutuka a Jalingo kuma yanzu ma dai ko an zura ido ne a ga yadda za ta kaya Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.